Kakakin majalisar wakilai Sani Bajabi Amila ya sanar da shugabannin kwamitoci 106 sannan ya ƙara wasu guda uku a matsayin kwamitocin riko shine ya kawo jimlar kwamitoci 109 a cikin sabbin kwamitocin akwai kwamitin kula da asusun jama'a wanda dan majalisa Wole Oke zai shugabanta a tsofaffin kuma kwamitin kula da kasafin kuɗi ya komo hannun Muktar Aliyu Baitara Jimmy Benson zai jagoranci kwamitin kula da bangaren tsaro Pascal Obi ya zama shugaban kwamitin kula da cibiyoyin lafiya na ƙasa shi kuwa Nicholas Shehu zai kula da kwamitin yaki da cin hanci Abdulrazak Namdas wanda a majalisa ta 8 shine ya kula da kwamitin hulɗa da manema labarai yanzu shine zai kula da kwamitin rundunar sojoji to ya yake kallon yadda aka rarraba wa'annan kwamitoci tambayar kenan da nayi wa honorable Dr. Abdullahi Balarabe Salame
shi wannan speaker namu gaskiya ga zahiri ya tsaya yayi adalci ya ba mutane bai tsaga ƴan jam'iyyar sa ba bai tsaga ƴan yankin sa ba zaki ga dai kowace yanki na siyasa yankin nan shida ya ba su gurgudu haƙoƙin su kuma ya dauko daga kowace jam'iyya kuma ya nuna kauna in kelli ban sali dai guda zan baki kaman kiga akwai wani wanda yayi abinda bai dace ba ga majalisa an kasa committee ya same shi da laifi yayi kokarin cewa a hukunta shi ayi aladartar da shi amma saboda yana da zuciya na kaunan member cikin zuciyarsa kuma ba dan jam'iyyar sa ba yace gaba ɗaya a yafi mishi kuma ayi watsi da wannan rahoto kiga da wannan zamu ce mutumin ne ya kusanta adalci sai da dai da kai adalci lokacin da kai gaskiya wani mara gaskiya zai ce ba kai daidai ba
ganin cewa committeeocin sun karu a majalisar wakilan sai na tambaye honorable Kabiru Ibrahim Tukura ko yawan kwamitocin zai taimaka wa yaki da cin hanci da rashawa da gwamnatin APC ke ikirari ga amsar da ya bayar
ni ko ina ganin a wannan shi zai taimaka wa yaki da cin hanci da rashawa akwai kwamitocin da da kila agencies inda suke kasan su suna da yawa ba a yi oversight da kyau ba abubuwa suna faruwa na cin hanci da rashawa da almundana da abubuwa da ba daidai ba to baka yi oversight mai kyau ba za ka gani to wannan shi zai sa ka ga abun yadda ya kamata ka yi zurfafa bincikenka ka yi a matsayin garman majalisa abun da ya dace a yi a yi
to kai baka ganin kaman yawan kuɗaɗen da za a kashe wajen gudanar da kwamitocin nan shi ne yasa ake ganin kaman ba zai taimaka wajen yaƙi da cin hanci da rashawa ba
ai aja madina dan kana da kwamiti ba albashi ne da kai ba so wannan ba wani abu ne za a baka daban daga cikin albashin ka na zama dan majalisa ba ko wani abu bana jin zai ƙara wa tsadar gudanar da gwamnati
majalisar wakilai ta fara hutu har zuwa 16 ga watan Satumba na bana Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.